This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye tashoshin radio amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an wayi gari lafiya. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na yau, Alhamis 13 ga watan Agusta. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
Akalla mutane 17 sun halaka, wasu ɗaruruwa kuma sun jikata bayan da wasu ɗumbin abubuwan fashewa suka yi bindiga a ƙasar China. Tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter ya bayyana jiya Laraba cewa ya kamu da cutar kansa wadda aka gano kwanan nan yayin da ake masa tiyatar ƙoda. Sannan jiya Laraba, wata ƙungiya a Misira mai alaƙa da ISIS ta yi ikirarin fille kan wani ɗan ƙasar Kuroshiya da ta sace a watan jiya.
Kanan labaran kenan. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewa cikin 'yan makonni kalilan za a fara bin kadin kudaden al'umma da jami'an gwamnati suka danne, sai dai banda wannan akwai abin da ya fici mishi tuwo a ƙwarya.
Abubuwan da ya fi damun shi shugaban ƙasa shi ne yara matasa da ba su da aiki yi, kuma ganin yake yi in ba an yi wani abu a kansu ba, gaskiya akwai matsala a nan gaba.
To, tsofaffin sojoji a Najeriya kuma nema suke shugaban ƙasar ya dube su da idon rahama, kamar yadda wannan sojan ke cewa.
Gidan soja sun zalunce ni, har ga Allah sun zalunce ni shekara 35 ina aikin soja. A ce yau banda gidan kwanciya na kaina, fi sabilillahi. A ce kuma wai ni soja na shekara 35 ina aikin sojan nan.
Sai kuma shirin domin iyali, wanda banda mai da hankali wajen ganin an ceto 'yan matan Chibok, zai gabatar da jawabin da shugaban Amurka Barack Obama ya yi yayin ziyarar da ya kai ƙasar Kenya kan mahimmancin inganta rayuwa mata. Amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum, masu saurare, ga labaran. Akalla mutane 17 sun halaka, wasu ɗaruruwa kuma sun jikata bayan da wasu abubuwan fashewa da aka jibga a ginin adana kayan jigila a birnin Tianjin mai tashar jirgin ruwa a ƙasar China suka yi bindiga da yammacin jiya Laraba, inda manyan tatsun wuta suka yi ta tashi a sararin saman daren. Nan take dai babu wani bayani da ya faru game da wato da ya fito game da wannan jerin fashe-fashen, ko da yake kafafen labaran gwamnati sun ce ana kyautata zaton fashe-fashen sun auku ne a ginin adana abubuwa masu hadari. Kafafen yaɗa labaran na gwamnati sun ce fashe-fashe biyu masu girman gaske sun auku daƙiƙoƙi 30 tsakanin juna, har sai da na'urar tashar auna girgizar ƙasa da ke daura da wurin ta auna. Fashe-fashen sun ɓararraka ƙofofin gine-ginen da ke yankin da kuma tagogi har zuwa nisan kilomitoci da dama, sannan suka haddasa wani irin gagarumin gajimarai a sama. Ana kyautata zaton mutane da dama sun rasa nayi a cikin ginin bayan fashewar. Wata ganau ta ce tana cafani sai kwatsam ta ji wata babbar ƙara a bayanta. Ta ga wata babbar hauhawar wuta, ta ce sai kawai na ga gine-gine da motoci na taɓari, gilasan wasu gine-ginen ma sai suka farfashe ta yadda kowa ya ta gudu. Tianjin dai wani birni ne mai tashar jirgin ruwa a arewacin China, mai tazarar kilomita kimanin 150 daga kudancin Beijing, kuma na ɗauke da mutane sama da miliyan 7, shi ne birni na hudu a girma a China.
Tsohon shugaban ƙasa Amurka Jimmy Carter ya bayyana jiya Laraba cewa ya kamu da cutar kansa wadda aka gano kwanan nan yayin da ake masa tiyata ƙoda. Mr. Carter, ɗan shekaru 90 da haihuwa, ya bayyana gano cuta a cikin wata 'yar gajeruwar sanarwa. Bai bayyana irin kansa da yake da ita ba, illa kawai cewa ya yi tawon zuwa wasu sassan jikinsa. Za a yi ƙarin bayani ga jama'a bayan da aka tabbatar komai, watakila a mako mai zuwa. A cewarsa, za a yi jinyar shugaban Amurka na 39 ne a asibitin Emory da ke birnin Atlanta na kudancin Amurka. An yi ta tura saƙonnin fata alheri da ta kafofin sada zumunci bayan sanarwar ta kata da ya bayar. Shugaba Barack Obama ya yi magana da Mr. Carter da yammacin jiya Laraba, ya kuma masa fatan cikakken warkewa, kuma cikin sauri a madadinsa da matarsa Michelle Obama. An yi wa Mr. Carter tiyata ranar 3 ga watan Agusta don a cire masa wata 'yar tsoka a kodarsa.
Jiya Laraba, wata kungiya a Misra mai alaka da ISIS ta yi ikirarin fulle kan wani ɗan ƙasar Kuroshi da ta sace a watan jiya. Ta nuna wani hoton da ta ce na gangar jikinsa ne a wani saƙon da ta tura a yanar intanet. Prime Minister Kuroshiya Zoran Milanovic ya ce hukumomi a Kuroshiya ba su iya tantance labarin mutuwar Tomislav Slanopek, magidanci ɗan shekaru 30 da haihuwa mai 'ya'ya biyu, wanda ya yi aiki a Misra 100% ba. To amma Mr. Milanovic ya ce abin da muka gani da ban tsoro. Idan ya tabbata, fillakan Slanopek zai kasance na farko da ƙungiyar mai suna Lardin Sinai ta yi ga wani ɗan yammacin duniya da ta kama, wadda ƙungiya ce da ke Misra mai mubaya'a ga ƙungiyar ISIS. Tun daga bara, ISIS ta fille kan ko kashe mutane sama da 300,000, waɗanda da dama daga cikin farar hula ne a Iraki da Siriya, baya ga 'yan jarida daga sassan duniya da wani ɗan yawon buɗe ido da kuma wani ɗan aikin agaji a yankin. Hoton da aka ce na Solopek ne, wanda aka buga a shafin Twitter na wannan ƙungiya mai alaka da ISIS, na nuna da tsatsan kan mutum ajiye kan gangar jikinsa da wata ƙuƙar da aka cika a yashi ganga da gawar da kuma bakar tutar ISIS daga gefe. Hoton na ɗauke da saƙon da ke cewa an fille mai kai ne saboda rawar da ƙasarsa ke takawa a yaƙin da ake yi da ISIS bayan cikar wa'adi, wanda ke nufin buƙatar ta ƙungiyar bayan da ta kama Solopek cewa sai dai Misra ta saki matan da aka jefa kurkuku.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tattaunawar zaman lafiya da bangarorin da ke yaƙi a Libya suke yi a Geneva ta zo ƙarshe jiya Laraba ba tare da cimma wata maslaha ba. To amma wani manzon Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce bangarorin sun dukufa wajen cimma jituwa kan batutuwan kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa cikin makonni 3. Yayin da tattaunawar ta faskara, manzon Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman Benedo Leon ya ce bangarorin biyu, wanda kowace ke kirarin iko da wani sashen ƙasa ta Libya da yaƙi ya ɗaiɗaita, an lura cewa da buƙata ta gaggawa na yin wani abu game da tsaro a tattaunawar da aka yi saɓanin halin da ake ciki a siyasance. Libya dai ta dare tsakanin gwamnatoci biyu, wato ta dare tsakanin gwamnatoci biyu da ke samun goyon bayan mayakan da ke faɗa da juna, gwamnatin da ke samun goyon bayan ƙasa da ƙasa da zama ne a birnin Tobruk da ke gabashin ƙasar, a yayin da kuma gwamnatin mai kaifin kishin Islama ke mulki daga Trablus, babban birnin ƙasar. Prime Minister gwamnatin da ke Tobruk ya faɗa ranar Talata cewa zai soka muddin jama'a suka buƙaci hakan. Prime Minister Abdalla Athini ya fuskanci suka mai tsanani a wata hirar da ya yi da aka yada a gidan talabijin, inda jama'a masu tambaya suka yi ta zargin gwamnatin sa da kasa yin katabus, inda dai ya ce yana iya yin murabus ranar Lahadi idan wannan ce mafitar da jama'a ke so. Labaran duniya kenan, kuka saurara. To madalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tabbatarwa kwamitin sulhu ƙarƙashin Janar Abdulsalam Abubakar cewa kwanan nan zai fara gurfanar da waɗanda suka yi sama da faɗi da kuɗin talakawa, musamman kuɗaɗen mai, da bincike nuna cewa bisa ga shaidun da aka samu kawo yanzu lokaci ya yi da za a fara gudanar da bincike a kansu. Wakilin Umar Faruk Musa na da ci gaban rahoton.
Shugaban da ya yi wannan bayanin ne a lokacin da yake ganawa da wannan kwamitin bayan da suka tattauna da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan da shugabannin majalisar ƙasa, inda suka yi nazari tare da shawarwari akan hanyoyin da za a bi domin a samu zaman lafiya a cikin Najeriya, kuma maganar yaƙi da cin hanci kabar shawa ya kasance ana gudanar da shi akan gaskiya da ƙa'ida da dokoki, ba tare da wani ɓangare yana zargin cewa ana neman a tozarta shi ba. Kamar yadda wani ɗan kwamitin wanzar da zaman lafiyar, wato Dr. Yunusa Tanko, yake bayyana min a fili da na yi da shi, aikin wannan kwamiti ne ya tabbatar da cewa nasarar da aka samu a wurin zaɓe ta wanzu a al'amuran gudanar da mulki, ba tare da an ci gaba da samun wata hatsaniya ba. Kuma tun farko sai da suka gana da tsohon shugaban kasar Goodluck Ebele Jonathan kafin su isa wurin Muhammadu Buhari.
Daga muka samu shi tsohon shugaban kasa shi ma ya dan bana naji lokacin abubuwan da yake gani kaman ba a yi shi ba kaman bisa kan doka da oda. Dan kuma sai muka sake muka yanga sa samu shugaban kasa shi kuma ya ba mu martani akan abubuwan da ya dauka mataki kuma da matakan da zai dauka ya tabbatar cewa Najeriya ta samu daukaka da kuma Najeriyan kanta da mutanenta sun samu abubuwan da ya kamata su a matsayin su na al'umma saboda bisa kan cin hanci da rasawa kuma abubuwan da ya fi damun shi shugaban kasa shine yara matasa da ba su da aiki ne kuma gani yake yi in ba an yi wani abu a kansu ba gaskiya akwai matsala a nan gaba.
To amma idan ka lura da bayanan da shi Buhari ya yi wanda ku kuka ba shi goyon baya cewa kwanan nan za a gurfanar da ko za a fara gurfanar da waɗanda suka yi wa Najeriya sata kuma yana cewar yaƙi da cin hanci karɓar rashawa ba gudu ba ja da baya shine hanya mafita da za a yaƙi lalatar da ta yi katutu a Najeriya. Idan aka kwatanta shi da bayanin da ya yi maku da maganar da tsohon shugaban ƙasa Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya yi maku, shin za a ce maganar yaƙi da cin hanci karɓar rashawa ce ke ɗan zafafa yanayin Najeriya wanda ya sanya dole ne sai kun shigo kun daidaita tsakaninsu domin kada a samu matsala?
A misali ka gani yanzu nan dukkan civilians sun yadda cewa ba wanda zai ce maka ɗan Najeriya zai ce bai yadda cewa yaƙi da cin hanci da rashawa ba. Ko shi tsohon shugaban ƙasa ma shi ma ya yadda. Amma abin damuwa shi ne a gurin da shi farki da shi ne wani yana gani kaman cewar kaman shi ne samiyan ware da kaman shi ne kurin da gwamnatin sanar kurin ake so a bincika. Me ya faru da wancan gwamnatin da ake kuma in dama a bincika a shi na shi tunanin a tabbatar cewa an yi shi bisa doka da oda. To mu duk wannan muka ɗauki da aka yi kuma muka ba da shawara cewa duk abubuwan da za a yi su bisa kan doka da oda ba wanda bai yarda akan wannan ba.
Yanzu kai a fahimtarka da kuma kwamitin naku akwai hujja ya zargi cewa kamar shi kadai ne ake so a taso a gaba ko gwamnatinsa?
A'a, babu wanda ya ce akwai babu wani hujja. Ai yaƙi ko kuma bincike ana yin sa idan aka yi sa akan doka da oda kowa zai gamsu. Ba wanda zai tunanin cewa wani kila an yi shi ne don a musguna wa wani.
Dan kwamitin wanzar da zaman lafiya a Najeriya kenan Dr. Yusa Tanko a tattauna da ne da shi a Abuja. Bayan da suka kammala ganawa da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari wanda ya ƙara nuna zaƙuwarsa da ɗaukar duk matakan da suka kamata na tabbatar da cewa an ci gaba da yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa da kuma ɗaukar matakan samarwa ɗimbin matasa aikin yi a cikin Najeriya. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Kai sai kuma jihar Plateau inda kwamitin da gwamnati ta kafa domin binciko ayyukan gwamnatin da ta gada ta Jona Jang ta ce ta gano cewa an yi sama da fadi da naira biliyan 222.3 kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilinmu Zainab Babaji ta aiko.
Da yake mika rahoton, shugaban kwamitin kuma mataimakin gwamnan jihar Plateau Farfesa Sani Tioden ya bayyana cewa sun gano cin hanci da almubazaranci da kudaden jama'ar jihar Plateau da rashin bin doka wajen fidda kudaden. Shugaban kwamitin ya ce karo na biyu na gwamnatin da ta shige ya cika ne da rashin gaskiya da nuna bangaranci da sanya mutane kalilan wajen gudanar da harkokin mulkin jihar.
There was an individual who was the jack of all trades, who appropriated three titles to himself. He was a statistician general, a salary administrator, and a general manager, all at the same time.
Yace misali akwai wani mutum guda dan na'iya wanda ya nada kansa matsayi uku, shine mai tattara dukkan bayanai, shine mai gudanar da harkokin biyan albashi, kuma shine general manager duk a lokaci guda. Yace a irin wannan lamari a irin barnar da aka gudanar ba shi misaltuwa. Sani Tioden ya ce kwamitin su ta gano gwamnatin da ta shuɗe ta bar bashin naira biliyan 222.3 sabanin bashin naira biliyan 103 da gwamnatin Jona Jang ta mika musu a takardar mika mulki.
But the state was left with a debt of 222.3 billion by May 2015.
Shugaban kwamitin ya ce gwamnatin da ta shuɗe ta yi ikirarin kashe naira biliyan 8.6 wajen gina sabon gidan gwamnati. Amma ya ce kwamitin ta gano cewa an kashe naira biliyan 16.4 ne kuma har yanzu ba a kammala aikin ba.
The Central Bank of Nigeria remitted the sum of 2 billion naira to the coffers of Plateau State government for the benefit of small and medium-sized industries in the state. However, about 90% of this amount, which was remitted on the 17th of March 2015, was drawn down in 2 days.
Yace babban bankin Najeriya ta ba da naira biliyan 2 wa susun jihar Plateau don inganta kananan masana'antu a jihar. Amma kashi 90 na kudin da aka bayar ran 17 ga watan 3 na wannan shekara an kwashe su ne a cikin kwanaki 2 ba tare da bayanin yadda aka yi da su ba, kuma ba wata masana'anta da ta amfana da kudin. Da yake karbar rahoton committee, gwamnatin jihar Plateau Simon Lalon yace gwamnatinsa ta baiwa duk wani da ya san yana da hannu a wannan badak alama ko biyu ya kawo kansa.
I don't want anybody to come and start begging me when he's on his way to prison. I also want the same thing to happen to me when I leave.
Gwamna yace ba na son wani ya zo yana roƙona in ya kama hanyar zuwa gidan kasu. Yace shi ma abin da yake bukata a yi masa kenan in ya bar mulki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
So la za ki duniya na komi ka gani in ya baka tsoro wata rana shi za ya baka tausayi kuma komi ne ne ya baka tausayi wata rana shi za ya baka tsoro abin da yasa doka yace hakan nan saurata din.
Haka yake yayin da gwamnatin shugaba Buhari ta ci alwashin inganta rayuwar al'umma, tsofaffin sojoji a ƙasar sun nemi ya dube su da idon rahama. Ɗaya daga cikin waɗannan mazanjiyan ya yi tattaki zuwa ofishinmu da ke Abuja domin bayyana ƙorafinsa, inda yake cewa
mu ba biyanmu ba tukuna, amma game da biyanmu wani army officer ya zo daga army headquarter Colonel Gumen ya zo ya mana briefing maganan 900% na gratuity na ba ba su doka a yi wannan biyan ba, kuma maganan 90% pension shi ma ba ba su doka ya biya wannan kudin ba tukuna. To a gaskiya fi sabillahi, ko da muke a Oshodi, ainihin kamar air force commander na finance lord equivalent lieutenant colonel da ya zo ya briefing mana wayansu allowances ma wanda mu ba mu sani ba, nan ne ya zo ya fidda ya ba mu, ya ji don lokacin cewa shi kam ya maji tausayinmu ya fasara mana wannan bangaren nan na allowance da ya kamata in mun retire. Ana kiran shi department risk allowances. Wallahi tallahi sun zalice ni gidan soja, sun zalice ni har ga Allah, sun zalice ni shekara 35 ina aikin soja. A ce yau banda gidan kwanciya na kaina fi sabilillahi, a ce kuma wai ni soja na shekara 35 ina aikin soja nan, na yi duk ayyukan nan duka cikin ainihin bin doka da order, ko charge nawa ba ta ba an yi ba, balle ma an je fuskanci wani shugaba ko kuma wani ne akan wani laifi, sannan kuma a zo wajen biyan haƙƙi na kuma bayan na retire ya zama matsala yanzu.
Basta warrant officer mai retire kenan Sale Jingi, lokacin da ya jagoranci wasu ƴan uwansa tsaffin sojin Najeriya da suka yi murabus, inda yake bayyana wa muryar Amurka ƙorafin su kan ainihin gratuity da kuɗin pension da ya kamata su amsa bayan sun kammala aiki.
To ni abu sai daure mana kai shine ainihin kashi 300 din nan wanda yake lokacin da aka yi shi wannan abun tun 1992 ne. 1992 era, which is during Sistrian era. To 1992 to 2015 today da muke ciki yanzu, rayuwan ɗaya ne? Ai ba rayuwan ba ɗaya ba. To kuma ainihin in ka duba ainihin chief of defense staff as at that time ya set a committee ya duba shin abinda ake ba masoji nan fa bai kamata ba, ya kamata a daga shi zuwa 900%. Kuma an set wannan committee, an gama sun yi submitting ya sa hannu. To me yasa ba za a ba mu ba, banda chief of defense staff nan fa ba wani wanda ya fi shi kuma girma a Najeriya, kuma shi ya sa hannu akan wannan abu.
To dan jin irin martanin da rundunar sojan Najeriya za ta mayar, na tuntuɓi kakakinta Kanar SK Usman.
Mai la'akari da ainihin ka'idojin aiki da inda kamar ya zama ka'idojin aiki akwai inda ya bar aikin, kamata a ce su ya tambaye su ga haƙƙin shi, ya ake ba a biya mashi haƙƙin shi ba kuma za a nuna mashi. Amma duk da je ka yi man magana haka, yanzu za a bincika ko me gaskiya shi na wannan za a gaya ma.
Kanar SK Usman, kakakin rundunar sojan Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
La ilaha illallah Muhammadu rasulillah.
To bari mu rufe taskar hotunan namu a birnin Iko, inda wani jirgi mai saukar angulu ya game da hatsari jiya. Ga wakilinmu Babangida Jibrin da ci gaban rahoton.
Hukumar ba da agajin gaggawa ta nema kawo yanzu ta ce mutane akalla 8 ne aka ceto daga wani hatsarin jirgin sama mai sauka angulu da ya rikito a wani yankin tafkin birnin Lagos. A lokacin da na ziyarci yankin Oroshonki na gabar ruwa inda wannan jirgi helicopter ya fado da mutane 12 a ciki da yammacin jiya, an riga an ceto wasu da wannan jirgi ya fadi tare da su. Sai dai wata majiya ta ce mun akwai mutane biyu da har yanzu ba a gano su ba, a inda kuma aka kai wasu gawawaki guda 4 wani asibiti da ke birnin Lagos, tare da kai sauran guda 8 din wasu asibitoci daban-daban domin samun magani. A hira da kakakin hukumar kula da filayen jiragen sama Mr. Yakubu Datti ta wayar tarho, ya shaida mana cewar jirgin na kamfanin Bristol ne da ke zirga-zirga tsakanin yankin kudancin Najeriya zuwa birnin Lagos.
Rana dai kusan karfe 3 ne muka samu abin faro da wani helicopter na kamfanin Bristol Helicopter da samu matsayi a tekun na Lagos. Akwai mutane kusan 12 a cikin wannan helicopter, yanzu da akwai 4 da ba su rayu ba, sauran da an face casualty.
Ko kuma me sun gano musababin aukuwan wannan hatsari kawo yanzu?
Yanzu da ana kan bincike, inda cike ta gama za a fito da sauran abubuwa, amma yanzu da hankalin yana kan hanyoyi da za a bi wanda suka rayu su samu lafiya.
Binciken da na gudanar dai ya tabbatar cewa wayanda suka rasu suna aiki ne da wani kamfani na hakan man fetur da ke yankin kudu maso kudancin tarayyar Najeriya, inda kuma jirgin da ya dauko su ke kan hanyarsa ta zuwa babban filin jirgin sama na kasa da kasa da ke nan birnin Eko. Kuma ana saura minti 5 wannan jirgi ya sauka ne a babban filin jirgin sama Murtala Muhammad ya rikito a wannan yankin ruwa da ke tsakiyar Lagos. Babangiji Brown, Murya Amurka daga Lagos, Nigeria.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 1:21 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka hoyi ba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yanzu haka dai an cika shekara guda da wata 4 da kungiyar Boko Haram ta sace 'yan matan sakandaren Tibet ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Sai dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya alkawalin cewa gwamnatinsa za ta ɗauki duk matakan da suka kamata na ganin an gano su, an kuma miƙa su ga iyayensu da rai. Burin da ba 'yan Najeriya kaɗai ba, amma duniya baki ɗaya ke begen ganin an cika. Yayin da muke sauraron cikar wannan buri, makonni 2 da suka shige shugaban Amurka Barack Obama ya kai ziyara ƙasar Kenya, inda a jawabinsa ya taɓo batun kare mutuncin mata da kyautata rayuwarsu.
Komi sai da mata, duniya gama sai da mata, duniya gama sai da mata. Komi sai da mata.
Shugaba Obama ya ce babu ƙasar da za ta iya ci gaba ba tare da zakulo baiwa da Allah ya yi wa al'ummar ta ba da suka hada da mata.
Every country and every culture has traditions that are unique and help make that country what it is. But just because something is a part of your past doesn't make it right.
Shugaba Obama ya ce kowace ƙasa da kuma kowace al'ada tana da wani abu da take gadara da shi. Amma domin kawai kuna da al'ada da kuka gada kaka da kakanni bai nuna cewa daidai ne ku ci gaba da bin ta sau da kafa ba.
Around the world, there is a tradition of repressing women and treating them differently and not giving them the same opportunities and husbands beating their wives and children not being sent to school.
Ya ce a duk faɗin duniya ana taka haƙƙin mata, ana nuna musu wariya, a kuma hana su dama da ta kamata. Maza su riƙa tsugar matansu, a hana ƙananan yara samun ilimi. Waɗannan al'adu ne, nuna wa 'ya'ya bambanci, waɗannan al'adu ne marasa kyau, tilas ne mu daɗe na aikata su.
shugaba Obama ya ce rashin darajanta mata mummuna al'ada ce da ke maida ƙasa baya kuma tilas ne a canza ta.
There's no excuse for sexual assault or domestic violence. There's no reason that young girls should suffer genital mutilation.
Yace babu hujjar yi wa mata fyaɗe ko kuma kuntata musu a cikin gidan aure. Babu dalilin da za a raunata mutuntakar ƴaƴa mata.
There's no place in civilized society for the early or forced marriage of children. These traditions may date back centuries, they have no place in the 21st century.
Yace zamanin aurar da ƴaƴa mata da wuri ko kuma yi musu auren dole ya wuce. Waɗannan al'adu ne na zamanin da ba su da amfani a wannan ƙarni na 21. Shugaba Obama ya ce duk ƙasar da za ta gaza ilmantar da ƴaƴanta mata ta hana su cimma burinsu na ba da gudunmuwar su ga ci gaban ƙasa, wannan ƙasa ba za ta ci gaba ba.
Is doomed to fall behind in the global economy. And the evidence shows that communities that give their daughters the same opportunities as their sons, they are more peaceful, they are more prosperous, they develop faster.
Yace an shaida cewa al'umma da ta ba ƴaƴa mata dama daidai da maza sun fi zaman lafiya, sun fi ci gaba, sun fi haɓaka nan da nan, su suka fi makoma mai inganci. Saboda haka shugaba Obama ya yi kira da a ƙara himmantuwa wajen ilmantar da ƴaƴa mata idan ana son a samu ci gaba da kuma zaman lafiya mai ɗorewa. Yace idan aka ilmantar da ƴaƴa mata suka girma suka kuma zama iyaye, an fi samun ƙarfin gwiwar cewa za su ilmantar da ƴaƴansu.
And by the way, if you educate girls, they grow up to be moms, and they, because they're educated, are more likely to produce educated children.
Yake nan kuma za mu dasa aya sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ci Bahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri.
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Akalla mutane 17 sun halaka, wasu ɗaruruwa kuma sun jikata bayan da wasu ɗumbin abubuwan fashewa da aka jibga a ginin adana kayan jigila a birnin Tianjin mai tashar jirgin ruwa a ƙasar China suka yi bindiga da yammacin jiya Laraba, inda manyan tartsatsin wuta suka yi ta tashi a sararin saman daren. China ta sake barin darajar takardar kuɗinta yen ya sake faduwa ƙasa da dala a kwana ta uku a jere. Yau Alhamis babban bankin ƙasar ya rage darajar kuɗin da kashi 1% daga ta jiya, inda ta zama 6.4 kan dala guda. Jiya Laraba, wata kotun tarayyar Amurka ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 22 ma wani ɗan Najeriya wanda ya kasance ɗan farfaganda da kuma mai samo ma reshen ƙungiyar Al-Qa'ida da ke Yamma mayaƙa. Lawal Baba Femi, ɗayan shekaru 35 da haihuwa, ya amsa cewa ya aikata laifi bara ta wajen taimaka ma wata ƙungiyar ta'addancin ƙasar waje, wato Al-Qa'ida shiyar ƙasashen Larabawa, yayin da yake tare da ƙungiyar mai tsatsauran ra'ayin Islama, ya yi aiki a sashen labarai.
To, a gaishe ka, masu saurare, nan muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya. Kafin mu sallama, bari mu taya abokin aiki mu Salihu Garba murnar ƙaruwar ƴa mace da ɗansa Ahmadu da mai ɗakinsa suka samu. Allah raya jikanya ya sa ta zama mummuna mai tausayin iyaye. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka'almasid Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Malam Siri da ma injiniyanmu na yau Malam Ibrahim Alheri, ke muku fata alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.